benefits.
Baby na baby, hubbi nuril kalbi. Dikka kai na na barmi kiki ni wa kurbi.
Baby na baby, hubbi nuril kalbi. Dikka kai na na barmi kaza mi
soye. Ye deche hoja, chicken so makay maja.
Yeah.